da muka koma littafin da ya dauko sai muka ga ba Yazid dan Sabit bane, Zaid dan Sabit ne. Sannan ba da juma wannan ba, can baya ka dan inda muka ainihin karanto wata waka a inda ainihin wato kasara ce, sai aka danna ainihin fataha a wurin. Ina fata an gane. Duk kun ga akwai ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda suna nan suna ainihin wato faruwa a cikin ainihin wato harka ta bugun littattafai, wanda kuma wannan aibi ne ga ainihin littattafan musulunci a ce ainihin haka tana faruwa gare su din. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka yace ihris ala shira'il kutubil muhaqqaqa zati at-taba'atil jayyida, littattafai waɗanda aka gyara su, waɗanda suke da kyan bugu su za ka yi kwaɗayin saye. Qala al-imam adh-dhahabi rahimahullah, al-imam adh-dhahabi Allah ya ji kanshi, yace min al-umuri allati yushghafu biha al-muhaddith, kun gani gashi an kuma, min al-umuri allati yushghafu biha al-muhaddith tahsilu an-nusakh al-maliha, na daga cikin abubuwan da aka sanya wa malamin hadisi sha'awarsu da son su samun kofin littafi mai kyau. Dukkan malamin hadisi an jarabce shi da son kofin littafi mai kyau. To yanzu ku dubi sai yasa al-muhaddath, madadin al-muhaddith. To kun ga abin da muke faɗi ya faru tun akan washi kan shi wannan littafin. Jama'a kuna fahimtar me nake so in ce? Jama'a ba a ma taɓa jin wannan maganar ba. Akwai mai sai da littafi jama'a a Kano, Malam Ibrahim ɗan Nijar. Sanda muka fara haɗuwa da shi, ina mana tallan ga irin littafan da yake kawowa. Din na ga sunayen littattafai, ga sunaye, sai na ce to amma ban ga wacce maɗaba'a ta buga ba, waye ya ta haƙiƙin littafin? Sai ya ce wallahi gaskiya ne wannan magana. Ya ce amma wallahi bari in gaya